More music at houseofsongs.com.
Duk wanda ya rabe ta, komai na yi masa shi yake.